matsayin tsarin mulki in muka dauke sashi na 130 har zuwa na 140 yayi bayani mai tsawo akan wannan magana ma shi shugaban kasa matsayin shi na komandan askarawan sojojin Najeriya dole ya zama mukami ne wanda yake idan ka haushi zaka riga bada misalai na halayya da kima da dattako da sanin ya kamata tsarin mulkin mu baya da wani gargada akan cewa ba za a zabi mutum ya kasance so biyu ba kuma ba za a rantsar da mutum ya kasance so biyu ba office zaben da aka yi ma Umaru Musa tare aka yi musu bayan da aka yi musu Umaru Musa Allah ya dauki ran shi aka rantsar da shi ya zama shugaban kasa rantsar sai mai cikakken iko daidai da hurumi na sashi na 130 tsarin mulki to na biyu yazo ya kara yin takara aka kuma zabe shi ya kuma zama shugaban kasa saboda haka a demokradiyance ya riga ya gama kasan shi guda biyu inda ba ana neman wani abin nan da ba kuma a yi gyara ga tsarin mulkin Najeriya da aka ce an canza wannan hurumi ba zai yiwu a rantsar da mutum so uku a matsayin shugaba ba a jamhuriyar Najeriya sanadin da tsarin mulki yake nan
barista mai nasara kogo Umar kenan da cikakken bayani akan batun ko ya cancanta tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya sake tsayawa neman takarar shugabancin Najeriya akan ko an tabka kuskure a batun barin tsohon shugaba Jonathan sake neman takara a shekarar 2015 barista mai nasara kogo ya ce
wato abun ne wanda yake ana iya kalubalance shi a kotu kai abun da ake kira interpretation act wato doka da ke zuwa ta yi fashin baki ta yi bayani idan ni ne alkali akan wannan shari'a ta zo gaba na zan yi amfani da hurumi na sashi na 137 sakin sashi na 1 kuma inda ne bayani ba a cikin baka zan amfani da wannan hurumi inda aka ce tun ba zai zama shugaban kasa da zai wuce so biyu ba
shi ma shugaban tsangayar koyar aikin lauya a jami'ar Nile dake Abuja kuma masani a fannin shari'a Farfesa Shehu Zuru ya bayyana nasa ra'ayi akan wannan batu
maganar da mutane suke dangantawa da kundin tsarin mulki sai yana ganin kamar mafi yawancin lokutan siyasa ce da kuma ra'ayi sabili da haka na farko an rasa da Goodluck Jonathan to amma ya kamata kuma a dubi wani yanayi ne domin idan zaka yi fashin baki a tanadin kundin tsarin mulki to dole kuma ka yi la'akari da yanayi
a yan kwana biyun nan dai ana danganta tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan da jita-jitar zai sake tsayawa neman takara a shekarar 2023 duba da yadda yake kai ziyara fara shugaban kasa a yan watannin baya-bayan nan kuma lauyoyi masu makamin SAN sun yi ta yin watsi da batun suna masu cewa idan za a bi kundin tsarin mulki wanda aka yi wa gyara fuska bai cancanci sake neman takara ba gyara fuska ga kundin tsarin mulki da shugaba Buhari ya rattaba wa hannu a makon jiya ya hana duk wani mataimakin shugaban kasa da ya kammala wa'adin mulkin shugaba da ya zame ma mataimaki tsayawa takara fiye da sau daya kazalika duk mataimakin gwamna da ya kammala wa'adin mulkin gwamna da ya zame ma mataimaki ma haka akwai yiwuwar shugaban kasa ya kasa cika wa'adin mulkin sa akan kujera saboda dalilai na mutuwa ko murabus wanda kuma hakan zai baiwa mataimakin sa dama ya kammala wa'adin mulkin kamar yadda mataimakin shugaban kasa a wancan lokaci Goodluck Jonathan ya karbi sabuwar rantsuwar kama aiki domin kammala wa'adin marigayiyar Raduwa idan dai wannan gyara fuska da aka yi wa dokar ta tsayawa takara nan kuma tana aiki ka inda na in a shekarar 2015 da Jonathan bai samu cancantar tsayawa sake takara neman wani wa'adi ba a wani bangare kuwa ra'ayin wasu tsaffin mataimakan gwamnati da ya bambanta akan batun inda tsohon mataimakin gwamnan jihar Ogun Senator Adegbenga Kaka ya ce ba su daman tsayawa neman takara sau daya tilo sabili da rike makamin mataimakin gwamna ya saba wa tsarin mulkin demokradiya yana mai cewa masu kada ƙuri'a ya kamata su dauki irin wannan mataki ko a yi wa kundin tsarin mulki gyaran fuska sai tsohon mataimakin gwamnan jihar Oyo Hazim Bolarumi wanda ya yi maraba da dokar tare da tsohon mataimakin gwamnan jihar Osun Senator Iyola Omishore wanda ya yi halin koyin kula da dokar Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya